Bincike ya nuna cewa wannan yanayin cinkoso da alazan suka samu kansu ciki zai kai ga daukan wasu cututtuka musamman a wurare irin su bayan gida inda daruruwan alazai kan yi dafifi suna jira. Ga abinda wasu alazan ke cewa.
Sunana Ibrahim Musa, ni mahajjaci ne da nazo daga Najeriya. To gaskiya abin zamu yi cewa sai wanda ya gani, saboda wata wuri ne wanda yake da cinkoso. Kaga dai da an muka kama daga mana katifu ne aka sa su kusa da kusa, gab da gab. Kaza ya ce maka ma in ina numfashi, shi wanda yake kwance kusa da ni shi ma yana shakar numfashi na. To banda kuma wannan, sai kasance kai ta sallah in zamu a cikin sheman mu yar wurin da aka abin nan din, sai mun daddaga katifin namu. Saboda mu yanzu kaman Najeriya ko Afirka, zamu cewa in mun kaje kaga abin da wadansu kasashe na duniya aka tanadar musu, sai kaga cewa to amma mu namu abin an cinkushe. Saboda haka abin da ya dole akwai gyara a cikin sa.
Mana Adamu Abdullahi daga Bauchi.
Haka ne.
Wato an maida mu alhazan Afirka musamman Najeriya sanya ware ga hukuntan Saudiya. Saboda irin cinkoson da ake samu a daki dai zaka ga mutane 50 maimakon mutane 20 ko 30 a cikin daki. Yakan kawo kazanta. Yakan kawo kusan kowane irin nau'i na rashin zama a cikin kwanciyar hankali. Musamman ka je wajen banɗaki sai ka yi kusan awa ɗaya ko awa biyu, saboda za ka ga banɗaki guda goma amma mutane kusan 200 suna jira su zagaya. To wannan abin yana kawo ƙazanta da sauransu. Cinkoson ba abin da sai dai wanda ya gani kawai.
Ni sunana Muhammad Awal daga Argungu, Kebbi State of Nigeria. Amma zaman mina kowa sai zama hankuri ne. Hakikanin gaskiya wurare sun yi kyau. Miskila guda aka samu ta gefen toilet. Za ka je ka tarar da mutane da dama inda mutum kusan 500 ko 1000 yake toilet bai wuce 5 ba. Mu kan mu sai da muka koma akan titi bisa gode bai muna kwanci. Askarawa sun zagayo suna koran mutanen mu akan ganin su saman titi. In dai mata shi ka ba abin da za a yi mutum banda ya fito ga fili ya sha iska. Iskar da zaka sha an yi ruwa, wuri ya cinkoso ta tiya yawa.
Sai dai kuma a taron da ya gudana da manyan kafofin yada labarai na duniya a birnin Makka, bayan ziyarar ganewa ido gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi, ya buƙaci gwamnatin Najeriya da kuma ta Saudiya da su sake sabon lale kan wannan batun masauki.
Cikin shirye-shiryen da aka yi wanda ban ji daɗi ba shine zaman mina. An kai mu can wani wuri da ake kira Muzdalifa, wanda yawanci a addinance sai an taso daga Arafat ne ake zaunawa. Kuma dukkan mu ƴan lahiyar Afirka, kaman ana kyaman mu ne, kaman ba a san mu ne, kuma rumfunan da aka bamu kurkusa babu wani walwala, cinkoso yayi yawa. Ai duka filin da aka bada ƴan lahiyar Afirka bai fi na ƙasar da aka bada mutanen Indiya ba. Wannan kaga zalunci ne bai dadi ba. Ya kamata Saudi su san cewa mu mutane ne, idan aka bar mutane haka suka dade gaskiya za a samu cututtuka iri-iri, saboda cinkoson yayi yawa.
Ta bakin wasu alazai kenan da ma gwamnatin jihar Bauchi a dangane da batun matsalar masauki wadatacce. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga birnin Makka ta kasar Saudi Arabia.